Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 27 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya tafi London a farkon makon nan, ɗan jam'iyyar sa sun yi ƙarin haske akan dalilin dage fara yakin neman zaben dan takarar wanda ya kamata a fara ranar Laraba.
Ina son tabbatarwa mutane cewa ba rashin lafiya ne yasa aka daga kaftan ba lafiyar sa lau, ko ba rashin lafiya ne kai shi waje ba. A'a, akwai mutum da suka je a waje kamar yadda na ga maka, sun tafi tare da su Sarata Abu Ibrahim da sauran mutanen da ake tare da su.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a yau Talata hukumar yaƙi da shako ta amali da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta ƙona hodar Iblis ta biliyoyin naira da ta kama a birnin Lagos. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A ranar Alhamis ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci yankin nan da aka haramta ayyukan soja wanda ya raba tsakanin kasashen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa. Prime Minister Koriya ta Kudu Han Duk-soo shi ne ya sanar da ziyarar Harris a yankin mai tazarar kilomita 250 a ranar Talata a birnin Tokyo, yayin wata tattaunawar kai tsaye kafin su halarci jana'izar tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe. Prime Minister Han ya ce ziyarar mataimakiyar shugaban Amurkan za ta zama ishara ga kokarin gaske da Washington ke yi na ɗaukar tsaro da zaman lafiyan zirin Koriya da muhimmanci. Ziyarar Harris na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da Koriya ta Arewa ta sake harba makami mai linzami. Fadar White House ta fitar da wata sanarwa ta daban a yau Talata, tana mai cewa Harris ta shaidawa Han cewa ƙawance da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu ya kasance gimshikin zaman lafiya, kwanciyar hankali da wadata a yankin Indo-Pacific da ma duniya baki ɗaya. Ma'aikatar sojin Amurka tana da kusan dakaru 28,000 a Koriya ta Kudu. Raguwar yakin Koriya ta shekarar 1950 wanda ya ƙare a cikin wata yarjejeniyar zaman lafiya. 'Yan sandan kwantar da tarzoma da jami'an tsaro sun yi arangama da masu zanga-zanga a wasu biranen ƙasar Iran a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da mutuwar wata mata da 'yan sandan kula da ɗa'a suka kama saboda rashin sanya hijabi ta yadda ya kamata. An gudanar da zanga-zanga ta baya-bayan nan ne a biranen Tehran, Tabriz, Karaj, Yazd da dai sauransu, inda aka ci gaba da fitar da kiraye-kirayen tabbatar da adalci da aka fara a ranar 17 ga watan Satumba. Jami'an Iran sun ce mutane 41 ne suka mutu bayan fara zanga-zangar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke ƙara yawan waɗanda suka mutu. An kama Mahsa Amini mai shekaru 22 a ranar 13 ga watan Satumba a Tehran, kuma hukumomin sun sanar da mutuwarta bayan kwanaki uku. Iyalan Amini sun yi zargin cewa an mata duka a cikin motar 'yan sanda bayan an kama ta, inda ta sha duka a ka. 'Yan sanda sun musanta zargin, inda suka ce Amini ta rasu ne bayan an kai ta asibiti saboda ta samu bugun zuciya. Shugaban Iran Ibrahim Raisi ya ce ya bayar da umarnin gudanar da bincike akan tsare Amini da kuma mutuwarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa Pakistan da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari. Sannan ya matsawa ƙasar ta kudancin Asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga China, babbar mai bata lamuni don tunkaran bala'in ambaliyar ruwan. Blinken ya yi magana da yammacin jiya Litinin bayan tattaunawa da ya yi da ministan harkokin wajen Pakistan Bilawal Bhutto Zardari a Washington. Yana mai cewa ya kuma tattauna da takwaran nasa akan batun Afghanistan da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci da kuma dangantakar Islamabad da India da ta yi tsami. Mun tara sama da miliyan 56 a cikin taimakon agajin gaggawa. mun samu damar aika jiragen sama kusan 17 cike da kayayyaki kamar abinci da kayan gini don gina matsugunai da kuma tantuna da tafkunan ruwa. Kuma a yau ina farin cikin sanar da ƙarin dala miliyan 10 na taimakon samar da abinci. Blinken yana shaidawa wani taron bikin cika shekaru 70 da kullu dangantaka tsakanin Amurka da Pakistan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shirya. A yau Talata, kasar Japan ta yi bankwana da tsohon Prime Minister Shinzo Abe, ɗaya daga cikin manyan shugabannin Japan na zamani wanda aka kashe shi a watan Yuli. Makokin da kasar ta shirya, wanda aka gudana a tsakiyar filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo, ya jawo dubban 'yan kasar Japan da wasu manyan baki na kasashen waje duk da nuna adawa da taron. An ɗauke gawar Abe ne zuwa cikin ɗakin taro tare da matarsa Aki, kuma aka ajiye gawar akan wani abin ado da furanni ɗauke da tutar Japan. Yayin da ya ba jama'a baya yana fuskantar gawar Abe, Prime Minister Japan Fumio Kishidi ya gabatar da wani jawabi mai matukar muhimmanci ga Abe, wanda ke zama aboki kuma gwaninsa. A ƙarshe, wasu mutane biyu da ake zargin mayakan kurdawa ne sun bude wuta akan 'yan sanda a kudancin kasar Turkiya, inda daga bisani suka kashe kansu ta hanyar kunar bakin wake, inji ministan harkokin cikin gida na Turkiya. An kashe ɗan sanda ɗaya a harin, yayin da ɗan sanda na biyu da wani farar hula ɗaya suka samu raunuka. An kai harin ne da yammacin jiya Litinin a gundumar Mizetli da ke lardin Mersin na gabar tekun Bahar Rum, da wasu mata biyu da ke da alaka da haramtacciyar kungiyar kurdawan nan ta Kurdistan Workers Party ko kuma PKK, kamar yadda ministan cikin gidan kasar Suleiman Soylu ya shaidawa manema labarai. Sun yi harbin ne akan 'yan sanda a gidan otel na jami'an tsaro, lamarin da ya shafi rikicin tsakanin su da 'yan sandan da kuma gungun masu bada tsaro cikin dare da suka garzaya wurin da lamarin ya faru, inji Soylu. Sai dai babu wata kalma da aka samu daga kungiyar ta 'yan bindiga daɗi.
Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Dage fara yakin neman zaben jam'iyyar APC mai mulki daga gobe Laraba zuwa wani lokaci nan gaba ya janyo raɗe-raɗin cewa ɗan takarar jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu ba shi da lafiya. Babban daraktan yakin neman zaben jam'iyyar APC, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong, ya ce an ɗage kamfen ɗin ne don faɗaɗa jerin sunayen waɗanda za a shigar wajen jagorancin yakin neman zaben. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton.
Bayanan na Lalong sun ƙara haifar da tambayar wani irin jerin sunaye ne bayan wanda aka gabatar da ya hada da gwamnoni har ma da shugaba Buhari ya bada umarnin zare sunan mataimakinsa Yemi Osinbajo da sakataren gwamnati Boz Mustapha don su mai da hankali ga sha'anin gwamnati. Yayin da yake tabbatar da Tinubu ya fice daga kasar da tawaga zuwa Ƙetare ko ma a ce London, jigon kamfen ɗin Barayin Bauchi Sunusi Baban Tabko ya ce kowa na iya kamuwa da rashin lafiya a irin shekarun Tinubu, amma lafiya ƙalau ya fice daga kasar.
Tinubu ya ban nan kasar lafiyarsa kalau zai dawo ba da dadewa ba, sannan kuma don bai dawo ba sai a ce ba za a yi ci gaba da kamfen ba. Kamfen ɗin nasa shi kadai ne, Tinubu lafiyarsa kalau kuma yana London zai dawo, muna tsammaninsa ba cikin kwanakin nan, sannan kuma za a ci gaba da kamfen nan ba da dadewa ba. Akwai don dalilan da ya sa aka daga kamfen amma ba wai don bayar da lafiya ba, lafiyarsa lau.
Barayi ko ba ce ba shi da lafiya ba yi. Akwai maganar duba likita saboda an san cewa yana zuwa dama ba yana zuwa duba.
Da wannan dama ai duk wanda ya kai wasu shekaru a kullum zai iya ganin likita, amma ina son tabbatar wa mutane cewa ba rashin lafiya ne yasa aka daga kamfen ba, lafiyarsa lau. Ko ba rashin lafiya ne ya kai shi waje ba. A'a, akwai mutum da suka je a waje kamar yadda na gaya maka, sun tafi tare da su Sarata Abu Ibrahim da sauran mutanen da ake tare da su.
Tsohon mataimakin takarar Tinubu Ibrahim Masari da ke magana daga London ɗin ya ce ba su da hofin shiga kamfen ɗin amma ba nan take ba, kuma suna jin suna da tagomashin lashe zaben.
Ba kamar yadda mutane ke tunani ba cewa ranar 28 ga watan 9 dole kowa sai ya fara gangami a ranar nan, a'a ba haka bane. Illa iyaka abin da ke magana daga ranar nan kowa yana iya yin taro na yakin neman zabe yana iya gangami a mataki na dan majalisar tarayya da majalisar dattawa da kuma na shugaban kasa kuma da izinin Allah in Allah ya yarda bamu da tunanin damuwa akan komai sai dai jiran lokaci za a fara yakin neman zabe zamu zabi jihar da muka ga tajiwa ta dace inda ya kamata a fara koko a kaddamar da ainihin wannan yakin neman zabe din
tuni dan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Tiko Abubakar ya shirye kaddamar da campaign din sa a farkon Larabar nan Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamu Hikaya A wani kwarye-kwaryen biki da aka yi a unguwar Badagry da ke birnin Lagos a yau Talata, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta ƙona tan 1.8 na hodar Iblis da ta kama a birnin Lagos a makon da ya gabata. Wannan shine kame mafi girma da hukumar ta yi a tarihin kahuwarta a cewar jami'ai. Wakilin muryar Amurka a Lagos, Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar ta NDLEA General Buba Marwa Memorabos ya ce hodar ta Iblis da aka kama a makon jiya a unguwar Ikorodu farashinta a kasuwan bayan fage zai kai na dalar Amurka miliyan 278 da 250 kwatankwacin naira biliyan kusan 200. General Marwa wanda daraktan shari'a na hukumar Commander Mr. Sunday Joseph ya wakilta ya gode wa hukumomin yaki da safaran murgan kwayoyi na ƙasa da ƙasa. Musamman ma dai na ƙasar Amurka bisa goyon bayan da suka baiwa hukumar da bayanan sirri da ya kai ga kama waɗannan mutane da ke harkokin da ke da nasaba da hodar ta Iblis wanda kuma hakan ke zama mafi yawa da hukumar ta taɓa kamawa tun lokacin da aka kafata. Barista Abubakar Wada shine kwamandan hukumar ta NDLE mai lura da kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin a Same Boda kuma ya yi ƙarin haske game da ƙwayoyin da aka ƙona a yau.
Maganan gaskiya wannan aiki da aka gani yau mun yi na kona wannan kwaya da aka kama kilo 1,800 na cocaine ko da Iblis kenan a tarihin kasar nan ba taba kamu kwaya mai yawan ta ba kuma wannan ne ya sanya case din ma bai sati a kotu ba kotu ta bada umurnin cewa a kona wannan kwaya don masifar illanta don babu wani nau'i na kwaya da ya kai ita wannan hodar Iblis ta fi kowace tsada don ana lissafin kudin wajen biliyan wajen 100 da wani abu wajen biliyan 200 kudin wannan kwaye daga gani to kuma yanayin halin da ake ciki na kasa na yanayin rashin tsaro a kasar nan yawanci kiddige sun nuna cewa har da shaye-shaye da kwayoyi duk mutanen nan masu kama mutane masu kashe mutane duk yawancin za a ga sun sha kwaye suke yi kuma wannan ne ya sanya shi shugaban wannan hukuma Brigadier General Buba Marwa retire ya hiddo wannan tsari na yaƙi da shaye-shaye da kuma fatoci da miyagun kwayoyi wanda shi ne ya kawo wannan nasarori da ake ta samu dama kuma ba a yi wata biyu ba an kona kwayoyi wanda suka kai nauyin kilo 1,500 a wannan wurin da ka gani so wannan nasarori gaskiya tun da ya kama shugabanci wannan kungi wannan hukuma ake ta samu kuma insha Allah muna hangin cewa haka za a yi ta yi a ta rage mana wannan matsala ta shaye-shaye a kasar nan.
Ita ma a bangaren ta Madam Patricia Folabi da ke zama director a bangaren binciken kwakwaf na hukumar ta NDLE ta bayyana illar da ke tattare da shan muggan kwayoyi musamman ma dai hodar Iblis.
Basically the drugs that we deal with of course we are talking of narcotics and psychotropic substances those are substances that are psychoactive they affect the central nervous system.
Wanda ta yi kira ga hukumomi da iyaye da su tashi tsaye wajen raba matasa da mu'amala da shi tare da tabbatar da cewa hukumar ta NDLE a shirye take ta ci gaba da dakile safara da kuma shan muggan kwayoyi a Najeriya. Ko da yake an kai mutane guda 7 da aka kama da kwayoyin na Iblis a inda aka kona kwayoyin amma kuma ba a bari yan jarido sun hira da su ba domin kuwa yanzu haka suna fuskantar shari'a ne a gaban kotu. Babangida Jibril murar Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibril. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Matsalar 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya yi matuƙar kawo cikas wajen bunƙasuwar ilimi a sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Wannan matsala dai ta haddasa rufe makarantu manya da ƙanana a sakamakon yadda 'yan fashin dajin ke aukawa makarantun suna yin awan gaba da dalibai tare da yin garkuwa da su. Jihar Niger, Nigeria na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Nigeria da ta fuskanci wannan matsala, al'amarin da yasa Alatilas gwamnatin jihar ta rufe wasu makarantu da dama. Kwalejin ilimin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar Niger da ke garin Zungeru ta karamar hukumar Wushishi mai tsohon tarihin gaske ta fuskanci irin wannan matsala a baya. Dr. Ibrahim Umar Kwantagora shine shugaban wannan kwaleji, ya ce matsalar rashin tsaron yasa suka bullo da wasu dabaru.
Ai, yana cikin major challenges din ma da muke facing a nan wurin. Dalilin haka ma har ya sa mun samu raguwan ɗaliban da ke zuwa mana don saboda shi harkar security. Kuma kagan ai kusan komi da muke yi da yawan ɗaliban shine yake determining kuɗin da zai shigo mu makaranta. To kagan tunda an samu raguwa, to kagan yayi affecting, to shine major challenge mu insecurity da shi yake cause mana harkar low enrollment. To kaga shi yasa tunda muka fara ganin haka sai muka ce to me ya kamata mu yi, shine kaga muka fara tunanin outside the box batun mu kai makaranta. Tunda su ɗaliban yanzu suna tsoro saboda insecurity, ba su iya zuwa mana, to bari mu kai musu shi karatun.
Babban magatakardar wannan kwaleji Alhaji Mamman Jatau Fandogari ya ce su tun makullar cutar corona suka fara samun karancin ɗalibai a wannan kwaleji.
Saboda tunda lokacin aka soma COVID-19 mun samu raguwan shigoyin ɗalibai, sannan kuma sai ga wannan batsaro shi ma ya dan taimaka samun rashin samun ɗalibai. To sai muka ga cewa ya kamata a ce an create waɗansu study centers. Nan muka tura ma kansu memo ta mun approval, ta ba mu Kwantagora da Kagara da Suleja. To sannan kuma muka ga cewa ya kamata tunda ba a son zuwa saboda yawan tsoro fargaba da tsoro haka da aka samu, sai muka ce to kuma ya kamata a ce mun bude wani center, study center kamar evening program Amina, wanda shi ma mun samu approval din council, wanda in Allah ya yarda cikin wannan shiga karni da zamu shiga na dawon dalibai, in Allah ya yarda zamu za a bubude waɗannan abin. Yanzu ma form din muke kokarin yanda za a yi advertising so that dalibai su sayi su cika, sannan a ba su admissions, sai mu fara waɗannan program.
Injiniya Aliyu Abdullahi mai sharhi kuma malami ne, ya ce duk makarantar da babu ɗalibai to tamkar hoto ce.
Rashin zuwan ɗaliban nan mu kanmu malamai abun yana damu, domin da idan muka shiga ajujuwa zaka ce ma ɗalibai 50-70-100, duk da cewa courses da muke yi a nan da are technical courses. Kar ka mance cewa Niger State Polytechnic Zungeru yana da campuses guda biyu ne. Muna da campus a nan wanda yake shi muke kira College of Science and Technology, sannan muna da campus a Bida wanda yake shine College of Administrative Studies CAPS. To samu student su yi courses irin namu na Science and Technology, dama can kai kasan yana da wahala musamman a arewacin Nigeria. To madalla, to kuma sai yazo kuma ya shiga cikin yanayi na insecurity, wanda hakan ya sa da yawan ɗaliban ba sa zuwa saboda gudun haka sun ja baya. To insecurity dai kamar yadda na gaya ma riga ya zama tarihi. Muna kira ga ɗalibai duk wanda ke da muradin zuwa Niger Poly to ya dauko kayansa ya zo.
Wannan matsala dai ta sa wasu manyan makarantun bullo da tsarin koyar da ɗalibai ta yanar gizo da ake kira e-learning, ta yadda ɗalibai za su koyi darasi daga gida. Inji Dr. Ibrahim Kwantagora, wanda ke cika kwanaki 100 akan shugabancin wannan kwaleji.
Su kuma muna son mu ƙara bude wata center ta yanar gizo, yanda mutum ba ma sai ya zo Zungeru ba, a ko ina yake a duniya yana iya online studies. Yanzu za a batun bude open distance and flexible e-learning center kenan. To yanzu haka ma suna ƙasa sun zo su inspecting resources ɗin, wanda kuma muna da kyakkyawan wanga zaton daga ƙarshen sun ƙare za mu samu approval ɗin nan.
To a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce akwai aikin sake buɗe wasu makarantun a daidai lokacin da ake kammala hutun ƙarshen zango, musamman a ƙananan hukumomin Shiroro, Mariga, Rafi, har ma da Wushishi inda wannan kwaleji take. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Mutane.
ko da dai ne koko da wurin kwana da suna kwana a wuri sai mun tabbata jami'an tsaro sun gaya muna cewa wurin yana da sun clearin nashi amma akwai waɗansu kaman makarantu kamar irin su Tegina, Tuberi da sauransu wayannan mun san cewa duk da yake suna cikin ɗan ƙalubale abin ga amma jami'an tsaro sun tabbatar mana cewa yara suna shiga makarantu masu irin wayannan suna da yawa a Niger to saboda haka zai wuya yanzu a tabbatar maka cewa guda ɗaya biyu uku a'a ana yin su ne batch
wato
daki-daki domin kada mu yi abin ga har yanzu abubuwan da muka matakan da muka ɗauka tun lokacin su ne ma ya sa har muka kawo wannan lokaci ka ji an sake zuwa makaranta an ɗauki wannan yaro ko wani abin da ba.
Na'am, akwai kwalejin kimiyya da fasaha ta Zungeru dinnan wato Niger Poly da suna cikin fargaba amma yanzu akwai wani tabbaci da kuka basu na tsare lafiyar dalibai
har yanzu ka ji shiru a wurin baka ji wani kuma abu ya sake tashi ba ina tabbatar maka akwai matakan da aka dauka kuma suna aiki su waɗannan matakan ba su yi bayani akan radio ba
a yanzu dai an samu komawar dalibai a kwalejin kimiyyar ta jihar Niger har ma sun ci suna buƙatar ƙara inganta kayan karatu a kwalejin.
To ni ne mai suna Comrade Emmanuel Useni, ni ne Senate President na wannan jami'a. Wannan abinda muke buƙata a wannan bangare shine kayan practicals wanda suka kamata domin ana kan ɗan samu wani lokaci don ƙaramcin kayan practical kaɗan so saboda haka muna kokari domin a duba ta wannan sashi domin course ɗinmu bai yi ba tare da practical ba.
Sunana Abdulhamid Abdullahi. Ni ne Assistant Secretary General na Student Union Government SUG na Jos State Polytechnic Chapter. So ni yanzu nan na fara jin daɗin da ko'ina da ko'ina zan ce ni ɗan Jos State Polytechnic ne saboda we are getting up to standard kamar yadda other schools are up to standard. Don yanzu ma housing allocation na kwancina zan je zan biya abuna da wayana har school fees ma da wayana zan biya ba tare da muke zuwa banki mu je mu biya mu ta layi ba. To yanzu nan gaskiya muna mashi fatan alheri kuma muna fatan Allah ya sa ya ci gaba ya fi haka ma.
Sunana Comrade Salu Muhammad Isa. Da farko da muna da matsala amma yanzu nan da na dawo wannan semester din gaskiya na ga department ya canza saboda irin kayan practicals din mu da ba sa aiki amma yanzu nan na ga sake wiring da wasu abubuwa dai dida dai bamu dai soma lecture deep ba amma gaskiya mun ga improvement a department.
Fata dai dorewar wannan sauki da aka samu ta yadda komai zai koma daidai domin yaran talakawa su samu ilimi mai nagarta. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Masu sauraron mu barkamu da sake dacewa da mu a cikin wani sabon shirin labarin wasanni na wannan ranar da zamu soma da jamhuriyar Niger kasar Misira ko kuma Egypt ce ta kamena national na jamhuriyar Niger har kasa a wasan sada zumunci na kwallon kafa da ya hada kasashen guda biyu a ranar 23 ga wannan wata na Satumba a Stade Borg El Arab Stadium a kasar Misira bayan da farawan na Misiran suka dabkawa jamhuriyar Niger din ci 3 da nema. Muhammad Salah ne ya barke kwallon farko a minti na 43 da na 67 inda Sane biyu kenan a bugun penalty. Kamin nan Mustapha Muhammad ne ya ci kwallon na biyu na Misira a mintuna na 55 kasar Egypt na karkashin kocin ta Arui Victoria ita ko jamhuriyar Niger na karkashin Jean-Michel Cavalli kuma dukkan kasashen biyu ba za su samu damar halartar wasannin kofin duniya ba na kwallon kafa da za su wakana a watannin November December na wannan shekara a kasar Qatar. Duk dai a wasannin sada zumunci na kwallon kafa domin shirye-shiryen zuwa kofin duniya a Qatar yanzu haka ana can ana karawa a Parc des Princes na kasar Faransa tsakanin Brazil da Tunisia. Kasar Tunisia za ta buga rukunin dai da kasashen Faransa, Denmark da Australia yayin da Brazil za ta buga grupin G ko rukunin J da ya hada Cameroon, Serbia da Switzerland da ita
ta ƙasa Brazil din. Shiko Ngolo Kante mabugawa kungiyar ƙwallon ƙafa tsakiya ta Chelsea ta ƙasar Birtaniya wanda ya ciyo a ranar 15 ga watan Agusta da ya gabata na wannan shekara ya dawo a motsa jiki da ma a tsaye da club din na Chelsea a yau din nan Talata, abin da ke nuna cewa dan wasan na son ya ƙara matsawa domin ganin ya shiga wasannin duniya na ƙwallon ƙafa na wannan shekara tare da kungiyarsa ta ƙasar Faransa. Idan muka koma a jamhuriyar Niger a ƙarshen makon da ya gabata ne kungiyar tseren ƙasar ta shirya babban gudu ko kuma meeting na gudu na babban birnin Yamai da ya haɗa ƙasashen jamhuriyar Niger, Ghana, Togo da Burkina Faso. Wannan tseren na meeting na babban birnin Yamai na gudu shine na farko a tarihi, kuma ƴan tseren ƙasar na jamhuriyar Niger ne suka lashe mafi yawancin tseren, inda dukkan ƴan wasan da suka yi nasara suka samu tukuce-tukuce masu tarin yawa ciki har da mota wa ƴar tseren nan ta gaugawa ta jamhuriyar Niger mai suna Aminatu Senu da ta samu kyautar motar. A UEFA Nation Cup na ƙwallon ƙafa a yau ana can ana wasa mafi zafi tsakanin Spain da Portugal a Portugal a rukunin D. Rabon da ƙasar Spain ta je har gida ta lashe Portugal shekaru da suka gabata tun shekara ta 2013 shekaru tara kenan. Haka ma a waɗannan wasannin na UEFA Nation Cup na ƙwallon ƙafa a yau din nan akwai ƙasar Sweden da ke damsa da Slovenia, yayin da Switzerland ke karawa da Republic Czech. Haruna Amman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
To Maryama a takaice, a ranar Alhamis ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci yankin nan da aka haramta ayyukan soja wanda ya raba tsakanin kasashen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa. Prime Minister Koriya ta Kudu Han Duk-soo shi ne ya sanar da ziyarar Harris a yankin mai tazarar kilomita 250 a ranar Talata a birnin Tokyo, yayin wata tattaunawar kai tsaye kafin su halarci jana'izar tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe. Prime Minister Han ya ce ziyarar mataimakiyar shugaban Amurkan za ta zama ishara ga kokarin gaske da Washington ke yi na ɗaukar tsaro da zaman lafiyan zirin Koriya da muhimmanci. ‘Yan sandan kwantar da tarzoma da jami'an tsaro sun yi arangama da masu zanga-zanga a wasu biranen ƙasar Iran a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da mutuwar wata mata da ‘yan sandan kula da ɗa'a suka kama saboda rashin sanya hijabi ta yadda ya kamata. An gudanar da zanga-zanga ta baya-bayan nan ne a biranen Tehran, Tabriz, Karaj, Yaz da dai sauransu, inda aka ci gaba da fitar da kiraye-kirayen tabbatar da adalci da aka fara a ranar 17 ga watan Satumba. Jami'an Iran sun ce mutane 41 ne suka mutu bayan fara zanga-zangar, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke ƙara yawan waɗanda suka mutu. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alƙawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa Pakistan da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari. Sannan ya matsawa ƙasar ta kudancin Asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga China, babbar mai bata lamuni don tunkaran bala'in ambaliyar ruwan. Blinken ya yi magana da yammacin jiya Litinin bayan tattaunawa da ya yi da ministan harkokin wajen Pakistan Bilawal Bhutto Zardari a Washington, yana mai cewa ya kuma tattauna da takwaran nasa akan batun Afghanistan da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci da kuma dangantakar Islamabad da India da ta yi tsani.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.